aje ne dai uwar jam'iyyar ta APC a can Abuja ta bada takardar shaidar shugabanci ga rassan jihohinta guda 34 amma ba ta yi hakan ba ga na jihohin Kano da Sokoto biyo bayan rigingimun da ke wakana a waɗannan jihohi guda biyu. Alhaji Ahmadu Haruna Zago shike shugabancin jam'iyyar a Kano tsagin tsohon gwamna Ibrahim Shekarau.
So dama takardun nan na certificate of return dama already suna hannun uwar jam'iyya. Mu kuma da mu da Sokoto da wasu jihohi waɗanda suke da matsaloli ba buga namu ba, amma dai ina tabbatar maka cewa rahoton da aka bugawa aka kai wa jami'a wanda kotu ga hukunci da dai kuma jami'a ta yadda ai wannan abu wannan hukunci jami'a ta karba kuma ta amince za ta yi, saboda wannan mara certificate a gurin mu kamar wani abu ne formality, amma dai a ka'idance a shari'ance an gama wannan magana ba tare da hukunci ba. Saboda dauka kara baya tabbatar da cewa wannan hukunci da aka bai tabbata ba, hukunci ya tabbata illa kullun an dauka kara jira tukunna gani, amma mu a gurin mu wannan hukunci haka yake yau haka yake gobe Allah yadda. Amma yanzu na tabbatar maka cewa jam'iyya tana dubawa kuma za ta bi umarnin kotu, za ta bi hukuncin kotu, za ta tabbatar da hukuncin kotu.
To yanzu a yadda ake wake shugabancin APC a Kano,
hannun shari'a da idan shari'a da idan jam'iyya Alhaji Ahmadu Haruna Zago ni shi ne shugaban jam'iyyar APC, domin da su ne ai an ba su certificate din ajiya.
Kokarin jin ta bakin shugaban tsagin gwamna Ganduje Abdullahi Abbas ko sakataren sa Ibrahim Zakari Sarina ya ci tira, amma dan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Kano kuma guda cikin masu ruwa da tsaki na wannan tsagi na gwamna Honorable Kabiru Alhassan Rurum ya ce
to da makasar magana ta shugabanci a jam'iyya haƙƙi ne da mana jam'iyya, kuma matakin da ake da shi a kotu ka ce ita ma kotu kuma a ba ce ne ƙarfi wanda kuma in ce hukunci dole a saurare ta, kuma shugabanci yana zama a duba a ga yadda za a yi a fitar da cikin wannan matsala, domin kullum harkar kotu ba za ta ɗaura wajen rikicin jam'iyya ba.
To yanzu a yadda ake honorable wane ne shugaban APC a Kano?
Duk mai da ka sani tun da yanzu ana kotun ɗaukar ƙara kaga na farko da ma ba a yi pronouncement a kan maganar shugabancin jam'iyya na jiha ba, har yanzu ko da an kwance hukuncin kotu ba ta ambaci cewa wane ne shugaban jam'iyyar APC a Kano ko kuma ba wane ba ne. To kuma duk da haka ita jam'iyya ta gaskiya ya kamata a shiga cikin wannan lamari, kuma muna goyon bayan dukkan wani mataki ne da masu su domin a samu a zauna lafiya.
Shine dai masana kimiyyar siyasa ke faɗin cewa
matakin ya zo ne a daidai lokacin da ba a samu kammaluwar rahoton a kwamitin sulhu da ta tura ita jihar ba, sannan kuma na biyu da kuma magana cewa har yanzu bangarorin guda biyu suna kotu, ta saboda haka abubuwa ɗaya daga cikin biyu ya sa dole sai an jira ba tare da an rantsar da wani bangare daga cikin bangarorin da suke daga jihar Kanon ba. Akwai jihohi ɗin masu matsaloli ɗin, amma jihar ta amini ta jam'iyyar ta yi bazata wajen ɗaukar mataki a kan waɗannan jihohin wanda a cikinsu watakila akwai jihar Zamfara. Tafiya kotu ɗin ai ya sa dukkanin wani mataki da ka ɗauka za a iya cewa kamar subjudicial ne, kamar baka jira kotun ta yanke ba. Dadi
Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan na kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. To amma Farfesa Nasiru Adamu Aliyu na tsangar koyon aikin lauya ta jami'ar Bayero Kano na cewa
amma hali ya ce lalle in ka duba kashi 280 cewa yi waɗannan sharuɗi a yi cikin gaggawa, saboda haka ina ganin ba zai yi wata illa daya ba, domin har zuwa kotun koli matuƙa nan gaba a yi wata uku a gaban gaba da har kotun koli. Suna ganin ba wani matsala ba ne gaskiya babba, ko da akwai inda zai kalle shi. Mu kaga da yake harkar doka da mun tsarin mulki ne shi ne bangaren mu, mu inda mu kalle shi kenan. In kotu ta ce wani shi ne kaza, to in za ku yi cika duniyan nan kuna ta ba shi bane a doka a ka'ida a tsarin mulki shi ne. So saboda haka wancan bangare har yanzu dai su ne zai masu nasara a zahiri.
Rahotanni sun ce yanzu haka dai jagororin bangarorin biyu na zaman tattaunawa da juna domin fahimtar junansu a can birnin tarayya Abuja. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.